daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lalal dukkanin su a zangon FM sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta shafin mu na voahausa.com Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da yaurana asabar 7 ga watan Afrilin shekara ta 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo ku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
Ma'aikatar kiwon lafiya a yankin Zirin Gaza ta ce mutane 9 ne suka rasa rayukansu a wata arangama da dakarun Isra'ila. Tsohon shugaban yankin Catalonia ya sabunta kiran da yake wa hukumomin kasar Spain kan bangarewar yankin. Sannan hukumomin Canada sun tabbatar da mutuwar wasu ƴan wasan kallon hockey su 14 a wani hadarin mota.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a jihar Kwara sun tabbatar da yawan mutanen da suka rasa rayukansu a harin da wasu ƴan fashi suka kaiwa wasu bankuna. Haka kuma za ku yi cewa wata kungiyar kasar Jamus ta kaddamar da wani katafaren asibitin yara a jamhuriyar Niger.
Kaga shi wanga dindin aiki da an kai centra pediatric center ne wanda ita hukungiya ba taba yi ba kamar nan cikin Africa.
Ibrahim Kalma Sigarba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu raro kuke rubuta mana ta hanyar email. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar ma'aikatan lafiya a yankin Zirin Gaza dake karkashin kulawar kungiyar Hamas ta ce akalla mutane 9 aka kashe ciki har da dan jarida daya bayan da dakarun Isra'ila suka harbe su yayin wata arangama da aka yi akan iyakar yankin. Ma'aikatan lafiya ta ce an harbi Yasser Murtaga a jiya Juma'a wanda dan jarida ne mai daukan hoto dake aiki da kamfanin dillancin labarai na Ain a yankin na Gaza. Duka da cewa yana sanye da rigar da ta nuna cewa shi dan jarida ne. Dakarun Isra'ila sun ce ba za su yi wani bayani kan wannan zargi ba domin suna kan nazarin yadda al'amarin ya faru. Baya ga mutane 9 da suka rasu a arangamar ciki har da wani matashi mai shekaru 16. Akwai kuma wasu mutane kusan 500 da suka jikkata sanadiyar harbin bindiga da dakarun Isra'ila suka yi ta yi a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza. A jiya Juma'a dakarun na Isra'ila suka rika jefa hayaki mai sa kwalla tare da harba hasashe na roba da kuma na gaske domin dakile masu kokarin ketara kan iyakar Isra'ila. Yau 7 ga watan Afrilu hukumar lafiya ta duniya WHO ta cika shekaru 70 da kafuwa sannan rana ce har ila yau da aka ware a matsayin ranar lafiya ta duniya. Hukumar ta WHO ta jagoranci ayyuka daban-daban na yaki da cututtuka masu saurin kisa kamar irin su bakon dauro. Sannan ta hada kai da sauran sassan duniya domin yaki da wasu cututtuka da suka hada har da cutar shan inna ta polio. Inda a bara bayanai suka nuna cewa yara 17 ne kacal suka kamu da cutar a duk fadin duniya. Rahotanni sun kuma nuna cewa samun allurar rigakafin cututtuka ga wasu yankuna a duniya ya zama babban kalubale lamarin da ya sa aka sa taken wannan shekara a matsayin Health for All wato samar da lafiya ga kowa ga kowa. James Fitzgerald shine jami'i a hukumar ta WHO.
Essentially, the same barriers we see elsewhere. They're geographical, the lack of physical.
Yace kusan irin kalubalen da muke gani a ko ina suna da nasaba da yanki, wato wuraren da ake fama da rashin isassun cibiyoyin kiwon lafiya, ko kuma matsalolin da ke da nasaba da irin tsawon jiran da mutum zai yi kafin ya ga likita da kuma rashin isassun su kansu likitocin. Tsohon shugaban yankin Catalonia Carles Puigdemont ya yi kira ga gwamnatin Spaniya da ta fara shirin zaman tattaunawa kan ɓallewar yankin na Catalonia. Tsohon shugaban na 'yan aware ya sabunta wannan kira nasa ne bayan da aka sako shi daga wani gidan yari a ƙasar Jamus da ke Neumünster bayan da aka tsare shi na tsawon makonni biyu. an tsare Fujiman ne a kasar ta Jamus yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Belgium daga Finland inda yake gudun hijira ta kashin kansa bayan da ya tsere daga kasarsa ta Spain a watan Oktoba. Gwamnatin Spain na zargin sa da laifin tunzar jama'a kansu ayyana yankin na Catalonia a matsayin yanki mai cin gashin kansa. Bayan wani shirin jefa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka yi wanda hukumomin Spain suka ce haramtacce ne. Hukumomi a Madrid har ila yau na zargin sa da yin amfani da kudaden jama'a ta hanyoyin da basu dace ba. A dai jiya Juma aka bada belin Fujimon a kasar ta Jamus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da cewa akwai wadataccen abinci, wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya yi nuni da cewa akalla mutane miliyan 815 ne, wato kashi 11 cikin 100 na jama'ar duniya suka yi fama da matsalar yunwa a shekarar 2016, kuma akwai alamu da ke nuna cewa adadin na ƙaruwa. Sai dai rahoton ya nuna cewa ba wai talauci ne kadai dalilin da ya sa mutane suke fama da karancin abinci ba. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya Robert Off ya ce yaƙi-yaƙi da bala'o'i da ke faruwa na yanayi na daga cikin abubuwan da ke haddasa yunwar. Yana mai jaddada cewa adadin mutanen da suke ficewa daga mahallansu na ci gaba da ƙaruwa a duniya. Yanzu haka ƙungiyoyin ba da agaji a duniya sun fara karkata hankulansu kan wata fasaha da aka ƙirƙiro ta tattara bayanai domin a yaƙi matsalar ƙarancin abincin. Ita dai wannan fasaha da ake wa laƙabi da AI a taƙaice, wato Artificial Intelligence a Turance, na iya tattarowa ta kuma yi nazari kan yankunan da ke fama da yaƙi-yaƙi da bala'o'i irin na yanayi kamar ambaliyar ruwa da kuma irin taimakon da manoma ke bukata domin tabbatar da wadataccen abinci a duniya. A ƙarshe, akalla mutane 14 ne suka rasa rayukansu bayan da wata babbar mota ta yi taho mugama da wata mota kira bus wacce ke dauke da tawagar matasan 'yan wasan hockey na kasar Canada da ke buga wasa a matakin matasan club a cewar hukumomi. 'Yan wasan na kan hanyarsu ce ta zuwa garin Nipawin domin karawa a wata gasa a lokacin da hadarin ya faru da misalin karfe 5 na yamman ranar Juma'a a gogon yankin. Hadarin ya auku ne akan wata babbar hanya da ke da tazarar tafiyar kilomita 30 daga arewacin birnin Tisdale. 'Yan sanda sun tabbatar da aukuwar wannan hadari wanda ya kashe mutane 14 ya kuma jikkata wasu 3.
We can confirm there are fatalities among the passengers on the bus. There are also a number of serious injuries.
Muna masu tabbatar muku da cewa lallai akwai waɗanda suka rasu a wannan mota ta bus, sannan akwai waɗanda suka samu munanan raunuka. Yanzu abin da muka fi mai da hankali a kai shine yadda zamu kula da waɗanda suka jikkata. Mutane 28 ne a cikin motar ta bus, ciki har da mai horar da 'yan wasan da kuma direban su a lokacin da hadarin ya auku.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, rundunar 'yan sandan jihar Kwara ta tabbatar da yawan mutanen da suka rasa rayukansu wanda ya hada da 'yan sanda da fararen hula a harin da wasu 'yan fashi suka kaiwa wani rukunin bankuna a garin Kofa na jihar Kwara. Ga rahoton Mustapha Nasir Batsari.
Kawo yanzu dai mutane 17 ne rundunar 'yan sandan jihar Kwara ta tabbatar da mutuwarsu a mummunan harin bankin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin Ofa da ke cikin jihar ta Kwara. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kwaran Lawal Ado ya ci 9 daga cikin mutanen da aka kashen 'yan sanda ne, sannan kuma 8 fararen hula, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Yeah.
Yanzu haka dai ɗan sandan sun ce sun samu nasarar cafku mutane 12 da ake zargin suna da hannu a wannan ta'asa, kamar yadda kwamishina Lawal Ado ya tabbatar. Hukumomin jihar ta Kwara dai na neman haɗin kan jama'a musamman wajen bayyana bayanai da za su taimaka wajen kai ga kamo waɗanda suka tafka wannan ta'asa, yayin da gwamnatin jihar Kwara ta saka ladar naira 5 million ga duk wanda ya bayar da bayanan da za su taimaka wajen cafku waɗannan mahara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To daga batun tsaro a Najeriya sai mu tsallaka ga batun kiwon lafiya a jamhuriyar Niger, inda wata kungiyar kasar Jamus ta kaddamar da wani katafaren asibitin kananan yara a birnin Kwandi. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger Dr. Idi Iliyasu mai nasara ne da jakadan kasar Jamus a jamhuriyar ta Niger da gwamnan jihar Tawa suka shugabanci bikin bude wata makekkiyar asibitin yara kankana a garin birnin Kwanni. Asibitin da tallakume sama da ₦600,000 na SEPA da ke kasancewa ta farko a nahiyar Afirka da kungiyar HILFS Action Noma ta Gina. Vintage Town ita ce shugaban kungiyar da ke neman kuɗi a Jamus da wajen kasar ta Jamus domin tallafa ma yara masu fama da cututtuka. Ina cike da farin cikin kasancewar haduwar mu a wannan muhimmin wurin. Wannan babbar rana ce gare ni tunda lamari ya tabbata, akan haka nake godiya gare ku da sunan dukkan yaran da ke samun tallafi a wannan wurin domin ci gaban rayukansu. A nasa bangaren ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger ya kawo yabo da guda game da wannan aikin gina asibitin da suka kaddamar a ƙarƙashin dokar nauyin kungiyar Health Action Noma ta kasar Jamus.
Wannan rana kamar sai ku ce maka rana ce mai muhimmanci gare mu a minista ta kiwon lafiya, saboda ka ga shi wanga dindin aiki da an kai abinda ake ce ma Centra Pediatric na nan birnin Kwanni. Center ne wanda ita hukumiya ba ta bayi ba kamar nan cikin Africa. Center ne wanda zai kula da duka yara daban-daban game da irin ciwace-ciwace wanda kamar tamuwa ke badawa, wanda ana faɗin sunan ma ciwon noma da sunan turanci, ko da Hausa ana ce mai afu. Ciwo ne wanda ya zamanto ruwan dare da magari, ciwo ne wanda ya fara yin kamari nan kasashen bulle nan ne.
Gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman jan hankali yayi ga malaman asibiti game da koke-koken da jama'a ke yi saboda rashin sakar musu kyakkyawar huska a wani lokaci.
Dani lalle muna jin wannan irin wannan kana kukakin wannan an ka zo asibiti mutane wani bi ba su jin gadi. To wannan likitan kundi ba akwai can wani babban ruwa da akai musamman saboda shi ne akai, saboda su likitan a basu horo a ji hankalinsu don an ba su yonin wa'annan yara da mata da maza wanda suke zuwa dan tattalin su da kyau.
Jakadan kasar Jamus a lokacin da yake jawabi ya nuna jin dadin sa na halartar wannan bikin. Gabar Navon Munsho Bahul. Ina mai cike da farin cikin halartar wannan bikin a nan birnin Kwani a matsayin na jakadan Jamus a jamhuriyar Niger. Wannan asibiti da kungiyar Hilfs Action Noma ta kasar Jamus ta gina. Kuma a matsayin na jakadan Jamus a wannan kasa na kan halarci dukkan wani biki da ya samu tallafin ƴaƴan kasar Jamus a cikin hulɗa Niger da Jamus.
Dans le contexte de la coopération bilatérale allemande avec le Niger.
Haruna Mamman Bago na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11 da minti kusan 16. Ga maimakon shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Baturu da sauran masu sauraron mu da dama da ke son sanin dan bayani da kuma tarihin film din nan mai suna Black Panther, wanda ya yi fice musamman ma tsakanin bakar fata, da kuma Sule Sa'idu Sani mai son sanin ma'ana da kuma asalin kalmar nan ta diplomasiya. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraron mu kan film din nan na Black Panther mai matukar farin jini musamman ma tsakanin bakar fata. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar ka da abokin aikinmu kuma masani a harkar fina-finai, wanda kuma ya kalli film din na Black Panther fiye da sau biyu, wato Naziru Ahmad Hausawa, wanda ake wa lakabi da Ziriums. Na fara tambayar sa manufa da kuma wanda ya rubuta film din, sai ya ce,
to wanda ya rubuta wannan shirin film, da farko dai shi wannan shiri ba wai na film bane aka fara yin sa. An yi shi ne a cikin irin littattafan nan masu hoto, wato comic books. Jack Kirby da Stanley su ne suka rubuta shi a littafi mai hoto da ake kira comic book. So da aka zo kuma za a rubuta shi a matsayin film, Ryan Coogler da kuma Joe Robert Cole su biyu suka maida shi zuwa shirin film.
To wai shin akan me aka rubuta shi wannan film din ko littafin da aka samo shi wannan film din daga gare shi?
To shi dai kamar yadda nace daga baya, shi ne littafi ne na labari mai zane na kirkira, kamar in ce tatsuniya ce, ba wai gaske bane ba. An rubuta shi ne akan wani sarki ko kuma in ce wata alƙarya da take a Afirka, sunan alƙaryar Wakanda. Kuma ita wannan alƙarya a yayin da aka rubuta a labarin shi tana da matukar suna, tana da matukar fasaha ta ci gaban kimiyya da duniya bata san da ita ba, saboda sun boye kansu. To akan haka aka rubuta labarin, amma labarin ba wai akan Wakanda din aka rubuta shi ba, a labari ne akan wani sarki mayaki wanda yake mai kare al'ummarsa, shine Black Panther din. Kamar mu inda a Hausa zamu ce kenan sarkin yaki da ake kira shi Jarmai ko makamancin haka.
To wai wani kamfanin fina-finai ya shirya?
Marvel Studios su ne suka shirya wannan film, kuma dama nasu ne, amma kamfanin da ya tallata shi aka sayar da shi a kasuwa shine Walt Disney, saboda a baya kamfanin Fox su ne suke da haƙin mallaka akai. To sai suka sayar da shi, kuma ba wai sun sayar da shi ne shi kadai ba, a'a akwai fina-finai da dama da suke haƙin mallaka na Fox wanda Marvel suka rubuta, sai suka sayar ma da Walt Disney Studios. To shine sai aka suke ta yanda aka kenan aka raba film din a kasuwa.
Suwa suka fito da film din koko suka sa film din yayi fice?
To ba dai na jin zan iya ce maka wai jaruman film din ne suka sa film din yayi suna. Wato character, wato jarumin, akwai kuma labarin wanda aka kirkira a ciki. Dalilin da isa yayi suna shine, na farko ka san a nan Amurka akwai dan matsala ta bambancin launin fata da ake ta fama da ita. Har yanzu bakaken fata na fafutukar neman yancin su a ta bangarori da dama. Zaka ga akwai matsala ta yan sanda, jami'an tsaro da jin dadin rayuwa da shauransu. To shi yasa wannan film yayi daukaka, saboda wannan film ya nuna wani abu guda da ba a saba gani ba, al'ada ta fina-finan Hollywood, a ga bakaken fata da wani abin arziki wanda isa bawa koken shaye-shaye da waƙoƙin rap. sai aka ga yau ga bakin fata da wata alƙarya ta sarauta da mulki da dukiya da hikima da basira da kimiya wacce babu irinta a duniya. To kaga kowane ne ya samu wannan abu zai ce kai lalle wannan abu namu ne, dalilin da yasa fim din ya daukaka kenan. Kuma sannan abu na biyu shine a karo na farko shine fim na kirkira na wani jarumi da ake kirkira a wanda yake ba na gaskiya ba, na farko da aka mamaye shi da bakaken fata sabanin turawa ko kuma wata kalar fata. Kamar bari in baka misali, akwai fina-finan mu idan aka tashi yinsu a Afirka, duk fina-finan da za a yi na Hollywood indai Afirka za a nuna, sai kaga bakaken fata da yake mu a Afirka ake yin shi, mu ɗan kwaikwayo ne ko kuma in ce ɗan kala ne a baya aka muka fito, amma Bature shi ne jarumi kamar irin su Black Diamond da irin fina-finan da ake na Egypt da shauransu, kullum Bature da Turawa zaka gani masu harshe irin na Burtaniya ko Australia. Amma Black Panther sai gashi bakaken fata ne kusan kaso 95 suka fito, kuma suna yin magana irin yadda ni da kai in muna Turanci ake jin mu.
Wato bazan ce kai ga malam masallaci ba, dama akwai wata tambaya da ke cewa shin me isa bakake ke matukar son wannan film din, so kana iya dora daga bayanin da ka fara
wannan haka yake. Kuma sannan da wani abu da yasa wannan film ya kara yin suna shine director film din bakar fata ne, wanda su ma a Hollywood ba a ba su kudade ko kuma fina-finai manya-manya. Daga akasarin masu yin fina-finai manya-manya masu makudan kudi Turawa ne. Allah hakika ma kudin da aka ba wa shi Ryan Coogler, wanda shi ya rubuta labarin zuwa film kuma ya yi directing din shi, ya ba da umarni kenan. Kudin da aka ba shi ina kyauta tan dalar Amurka miliyan 200 ne zuwa miliyan 210. Amma sakamakon kallon film din da aka yi a duniya, film din ya samu riba ta kai ta dalar Amurka biliyan 1,241.
Biliyan 1
shine har a wannan satin da muke wannan maganar da kai, ana kyauta da zaton babu wani film na kirkira wanda suke kira superhero da isa mu ribar ta kuɗi a cikin kankanin lokaci kamar Black Panther
a tarihin
fina-finan duniya da aka yi. Shine na farko.
Kana nufin wannan na da nasaba da rungumar film din da bakake suka yi, koko har ma da sauran Turawa da sauran jinsuna shi isa film din ya fice?
To ina da kyau zaton gaskiya za a iya cewa hakan, saboda kaga ni dai tunda nake a Amurka ban taba ganin film na bakaken fata da bakaken fata suka yi tururuwar shiga kallon sa, kuma suke yin shiga irin ta ƴan Afirka koda ku ba su taba zuwa Afirkan ba su je kallon wannan film ba. Sannan Turawan kansu ba a bar su a baya ba, kowa ya fita ya kalla, saboda film din yayi kyau kwarai da gaske, kuma ya taba wata matsala da take a ƙarƙashin ƙasa tsakanin mu bakaken fata da bama maganarta, shine rikici tsakanin ƴan asalin Afirka wanda suke a zona Afirka da kuma bakaken fata ƴan Amurka waɗanda asalinsu su ma ƴan Afirkan ne amma a zaune suke a Amurka sakamakon bauta da shauransu. Akwai wani ɗan kace na ce a ƙarƙashin ƙasa da mutane ba sa magana ta tsakanin,
wata jikaka da ba a san a fito fili a faɗe ta saboda wasu dalilai na ƴan uwantaka da ake ikirarin akwai shi.
Yawwa, to akwai wannan. To kuma labarin in ka kula akan haka aka dora labarin, shi a Amurka ya girma wanda yake Boston kenan ko wanda ya fito a film din a cikin labarin
haka.
Abinda labarin yake magana shine ɗan uwa ko kuma wasu mutane da suka jefar da ɗan uwansa suka manta da shi ba tare da sun waiwaye shi ba.
Wato kenan bakaken fata na Afirka su suka jefar da ɗan uwansu da suka zo suka yi bauta a nan kasar ake nufi a wannan film din?
Yawwa, abinda ake nufi kenan, saboda har gobe in ka zauna da bakaken fata na nan kasar Amurka za su gaya maka cewar ba su san Afirka ba. Kuma in suka san Afirkan sai wasu lokacin sukan yi tunanin ce me yasa ba ku biyo bayan mu ba, me yasa ba ku enta mu ba, me yasa ba ku karbe mu ba, me yasa ba ku mun sha wahala matuƙa a hannun Amurkawa, me yasa ba ku yi mana kaza kun mana kaza ba. To akwai wannan jikakkar. Sannan kuma akwai wani irin kallo da mu ma ƴan Afirka muke idan mun zo Amurka, mu ne musu wani irin kallo na kamar ba cikakkun mutane ba, mu ne musu kallon ba su da al'ada ko kuma ba su da asali
irin tamu
su kuma su ne mana kallon kamar ƙauyawa.
To sai kuma ansar tambayar Sule Sa'idu Sani Bauchi kan ma'ana da kuma asalin kalmar diplomasiya. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar da muka taɓa bayarwa kwanan baya kan tambaya makamanciyar wannan. diplomasiya na nufin mu'amala musamman ma ta tattaunawa ko sasantawa ko cudanya kawai cikin hikima da lafazi da lalama musamman ma tsakanin jami'an gwamnatocin mabambantan kasashe. Kalmar diplomasiya ta samu asali ne daga kalmar diplomacy ta Turanci. An hausance ta ko kuma larabce ta ne ta wajen mai ambaton C na ƙarshe da siya. Kalmar ta zama diplomasiya a hausance a maimakon diplomacy ta Turanci. Abin da yasa nace ko kuma an larabce ta shine amfani da ambaton siya a ƙarshen kalma don bayyana yanayi ko wuri salo ne na larabci da Hausa ta ara. Ita kuma ainihin kalmar diplomacy wato wacce ta haifi kalmar diplomasiya daga kalmar diplomacy ta harshen Girka wadda ke nufin kalmasa zuwa biyu inda diploma kuma ke nufin takarda ko kuma duk wani abin da aka kalmasa zuwa bari biyu a harshen Girka. Wannan na da nasaba da takardar izinin tafiya ta wancan zamanin wacce akasari akan kalmasa a rike. Ana nan kuma sai ma'anar ta fadada zuwa yadda aka sani a yanzu. To sai aka kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan film din Black Panther da kuma wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da aka fi sani da Zero wanda ya ansa mana tambaya kan Black Panther da kuma wanda ya hada mana sauti Sulaiman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
Kuma dalla a gaishe ku da aiki yanzu kuma lokaci ne da zan karanto ka an daga cikin sakonnin da kuke rubuto mana ta hanyar email. Sakon mu na farko a yau ce waye hakika hukuncin shekaru 5 a gidan yara da wata kota inda ta yanke wa jarumin Bollywood gwanin Salman Khan hukuncin yayi tsauri da yawa muna fata zai dauka kara. Sannan kuma muna fatan za a bar shi ya kammala film din da yake dauka. Sako daga Yusuf M Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben Najeriya. Sakon mu na gaba cewa ya Allah muna roƙonka da sunayenka 101 da ka kawo mana saukin kai harharan da ƴan ta'addan Boko Haram da masu garkuwa da mutane domin kudin fansa da marikice-rikicen manoma da makiyaya ganin yadda wannan rikice-rikicin yake sanadiyar rayukan jama'a bila adadin. Sako daga Malam Hussein Dangwati angon Aisha baban Humaira Karasuwa daga jihar Yobe. Sai kuma sakon hadin gwiwa dake cewa toshuwa gabanin jam'iyyar APC da fatan za ku gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar kamar yadda kundin tsarin mulkin jam'iyyar ya tsara tun kafin wankin hula ya kai ku dari. Sako daga Comrade Mansur Baba Wuro na fada da Ahmad Sala na fada da Muhammad Bashir Damare da Nura Sani da Jaura Radiologist. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa hakika rashin sanatan mu na Daura zone Mustafa Bukar Madawa kin Daura wani babbar rashi ne ga jama'ar jihar Katsina da ma ƙasa baki daya ganin irin ayyukan alherin da yake yi wa al'ummar shi. Muna amfani da wannan damar don yi masa addu'a Allah ya gafarta masa. Sako daga Sada Sa'idu Daura da Safiyan Ahmad Daura.
Da wannan ne kuma muka kawo gashirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Akalla wato yau Asabar ma'aikatar lafiya a yankin Zirin Gaza dake karkashin kulawar kungiyar Hamas tace akalla mutane 9 aka kashe ciki har da dan jarida bayan da dakarun Isra'ila suka harbe su yayin wata arangama da aka yi akan iyakar yankin. Ma'aikatar lafiya ta ce an harbi Yasir Murtaga a jiya Juma'a wanda dan jarida ne mai daukan hoto dake aiki da kamfanin dalancin labarai na Ain a yankin na Gaza duk da cewa yana sanye da rigar da ta nuna cewa shi dan jarida ne. Yau 7 ga watan Afrilu hukumar lafiya ta duniya WHO ta cika shekaru 70 da kafuwa sannan rana ce har ila yau da aka ware a matsayin ranar lafiya ta duniya.
To madalla kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga wakilin mu na Lagos baban gida Jibran bisa rasuwar kakarsa Hajiya Aishatu Usman mama mayi ne da aka fi sani wadda aka yi jana'izar ta yau din nan a Yola. Allah ya jikanta ya rahamce ta ya kuma baiwa iyalai baki da hakurin jure rashi. To anan miki ka kashin shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Sulaiman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga zanga ni sarfi lahashin kuma lake cewa sai mun sake dawo da karfe 9 da rabi na dare a wannan Najeriya da Niger karfe 8 da rabi a wannan Ghana. Assalamu alaikum.